بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا غوبا غوتا شعبان hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya daidai da 3 ga watan 4 shekara ta 2020 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka dake wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda dake wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ramadan wannan kuma shine darasi na huda a cikin wannan littafi a darasin da muka karanta jiya mun karanta ainihin wato hukunce-hukuncen azumi wanda ya kama daga lissafin watan sha'ban wanda wannan shine abin na farko gabanin azumin watan ramadan inda muka tattauna game da ganin wata wanda dama shi watan Ramadan yana tabbata ne da ɗayan abubuwa guda uku abu na farko shine ganin ainihin shi wata din na biyu wato cikar watan Sha'ban 30 kaga idan watan Sha'ban ya cika babu sauran jira kafin ya cika 30 din yana 29 sai aka samu ainihin wato shaidar mutane da yawa ko kuma shaidar mutum daya to wannan insha Allah duk azumin Ramadan yana tabbata da wannan sannan an hana yin azumin ranar shakku ranar da ake kokwanto wato misali mutum yana ana tunanin za a tashi da azumi gobe ya ce to shi bari ya dauki azumi kamar yanda bayan mun tashi da karatu jiya wani dan uwa ya tambaya na ce to wannan tambayar ya kamata ta shigo cikin karatu shine ba a yin azumi a dauki azumi da niyyar in ya tabbata Ramadan in ci gaba da azumi in kuma ba a ga wata ba in ajiye azumin ci gaba da cin abinci wannan dai yana cikin ainihin wato ranar shakku din ka dauki azumi ba tare da ka mun karanta jiya cewa kwana da niyya wajibi ne lalle dole ne mutun yayi niyya kafin ketowar alfijir to da haka babu zancen barin kwanta tunda dai har zuwa yanzu ban ji labarin ganin wata barin kwanta in an ganshi kawai shikenan tunda ban ci komai ba sai in ci gaba da azumi in kuma ainihin wato ba ganshi ba sai in ci gaba da cin abinci wannan shi ma baya yiwuwa sannan a karkashin abin da ya shafi niyya wajibi ce ita kuma niyyan nan ana kwana da ita kamar yanda muka karanta jiya kafin ketowar alfujir sai dai akwai wata ka'ida wadda ta togace wanda bai samu ikon kwana da niyya din ba saboda wasu uzurruka irin na shari'a to shi zai iya ci gaba da azumin sa daga lokacin da ya samu ikon kuma azumin sa insha Allah yayi kamar yanda muka karanta jiya to sai kuma lokacin yin azumi din ana yin azumi tun daga ketowar alfujir har izuwa faduwar rana mun karanta hadithin da yake nuna cewa idan da dokar yanda take shine idan ka dauki azumi dab da faduwar rana sai kai bacci to yanzu ba za ka ci ba ba za ka sha ba sai kuma gobe da yamma to akwai ainihin sahabi Qais ibn Sirma al-Ansari ya wuni yana kwadago, bayan ya wuni yana kwadago ya dawo gida kuma an tafi a shirya masa abun bude baki, sai kuma bacci ya kwashe shi. Da haka matar tana zuwa ta tarar yayi bacci, da haka tace shikenan ka riga kai hasarar bude bakinka wannan karan, sai kuma a tara gobe. Da haka ya sabe da azumi washe gari rana ta raba kuma sai fadi ya suma. To shine sai Allah ta'ala ya saukar da ainihin wato uhilla lakum laylata siyamir rafathu ila nisaikum, sahabbai sun yi farin ciki sosai. Sannan kuma sai ayar wakulu, ko kuma a cikin ayar sai kuma aka saukar da gabar wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. To zamu tashi akan gabar al-khayt al-abyad wal khayt al-aswad. Me ake nufi da farin zare daga bakin zare? قال المؤلف رحمه الله تعالى عندما نزلت الايه ايه الانفه يا عند ايه da ta gabata ta sauka wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad. To yayin da wannan aya ta sauka, amada ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, sai ainihin wato wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufi ila iqalin aswad, ya nufi wata igiya baka, wa iqalin aswad abyad da kuma farar igiya, ya samu igiya fara da kuma baka. Faja'aluha tahta wasa'idihim wisa'idihim, sai suka dinga wato su sahabban da suka fahimci kuskure game da ita wannan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. To khaytul abyad da khaytil aswad su sai suka dauka igiya fara da baka ake nufi. Dan haka sai kowanne daga cikin su yaje ya samu farar igiya da baka, sai ya sa karkashin fulansa. Dan haka sai ya ci abinci, ya dauko ya ga baya iya gane wannan fara ce wannan baka ce, kawai ya je ya ci gaba da cin abincin sa. Ina fata an gane. Dan haka lokacin da mutum ya gama wannan, ya bude kofa kawai ya ga kuma gari ya waye, rana tana kallon sa. Dan haka sai suka fahimci kuskure game da al-khaytul abyad. To shine mallam yace mana faja'aluha tahta wasa'idihim aw yartabiduha ahaduhum, ko kuma ɗaya daga cikin su yakan daure wannan igiya firijilhi a kafarsa. Walam yazal ya'kul wa yashrab, ba zai gushe ba yana ci gaba da cin abinci yana sha, hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma, har sai ru'yatuhuma ganin su ya bayyana a gare shi, ya iya gane wannan fara ce wannan baka ce. To kaga lokacin ko da za ka gane wannan, ai gari yayi haske. Da haka lokacin alfujr ya riga ya keto gari yayi haske, kila ma an yi sallar asuba a wasu guraren. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال انكر قدق عدي بن حاتم الله يقرأ مسيدة يتي نزل لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود يا عند ونن آياتا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض هرسي فرنزري كو إجياتا بينا غريكو من الخيط الأسود دق بكر إجياكو بكنزري عمدت إلى إقال أسود. Wannan sahabi Adi bin Hatim yace sai na nufi wato igiya wadda take aswad baka, wa ila iqalin abyad na kuma samu farar igiya. Faja'altuhuma tahta wasadati, sai na sa su a karkashin fulona. Faja'altu anzuru fil layl, sai na kama ina cigaba da kallon su cikin dare. Fala yastabinu li, ni gane farar da baka bai bayyana ba a gare ni, dan haka na cigaba da cin abinci. Faqadawtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nayi sammako wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhakartu lahu dhalik, na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ni faga abin da ya faru, an ce hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Da haka naje na samu igiyoyi guda biyu, nazo ina ta kokarin in gane ina fara ina baka, ai ban gane ba sai lokacin da nazo sai naga gari ma yayi haske. Kaga ya dade ina cin abinci ba lokacin da ya kamata a ci abinci ba. To shine sai ya fada annabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce, inna ma zalika sawadul layl wa bayadun nahar, ai ba farin zaran ko bakin zaran ko igiyar ake nufi ba, a'a, inna ma zalik, ai abinda wannan aya take nufi sawadul layl, da aka ce bakin zare ana nufin duhun dare, wa bayadun nahar, da aka ce farin zare ko farar igiya ana nufin wato hasken wayewar gari. To wannan zahirin wannan athar din, in ka duba can karkashin lamba ta biyu, anna adiyan, shi wannan adi da aka ce dalil wannan aya kamar ta an nuna kamar dalilin saukar ayar wannan abu da ya faru da wannan sahabin ainihin wato Adi bin Hatim. To shi Adi bin Hatim kana hadiran lamma nazalat hadhihi al-aya wa huwa yaqtadi islama wa laysa kadhalik. In ka kalli kamar wannan ayar, shi Adi bin Hatim kamar yana halarce lokacin da wannan aya ta sauka ne, kamar tana hukunta wa huwa yaqtadi islama, tana hukunta musulintarsa, wa laysa kadhalika kuma ba haka bane. Fa fardu sawm, domin farillancin azumi ko wajibcin azumi, kana fi sunnati fi salati thaniya, wato shi wannan aya ta sauka ne a shekara ta biyu min al-hijra. Wa islamu adi, shi kuma musulintar adi, kana fi sanati tasi'a aw al-ashira, adi ya musulunta ne a shekara ta 9 ko ta 10. Ita kuma wannan ayar da ake magana akan ta sauka ne a shekara ta biyu bayan hijira, kama fil isaba, kaman yanda bayani ya zo a cikin al-isaba. To ya za a yi kenan in an ce wannan, domin ya ce lamma nazalat hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad, yayin da wannan aya ta sauka sai na nufi bakin igiya da bakar da farar igiya. To ita kuma ayar ta sauka ne akan azumi, shi kuma azumin nan an farlanta shi ne a shekara ta biyu bayan hijira. Shi kuma wannan sahabin da ake magana akan sa Adi bin Hatim, ya shekara ya musulunta ne shekara ta 9 ko ta 10. To ko shakka babu za ka ga akwai iskali game da wannan aya, game da ainihin wannan hadisin. To shine sai malai yake cewa imma dai an yi kala a ce inna nuzulal aya, saukar wannan aya ta akhara, yayi jinkiri ne har sai lokacin da, ma'ana an farlanta wa mutane azumi amma wannan aya bata sauka ba, ta yi jinkiri har sai da Adi bin Hatim ya musulunta, sannan ta sauka abun ya faru a kansa. To kuma wa huwa ba'idun jiddan, wannan fahimtar ta yi nisa kwarai a ce bata sauka ba, an farlanta azumi shekara ta biyu amma wannan aya bata sauka ba har sai shekara ta 9 ko ta 10 bayan hijira, wannan ba'idun jiddan. Wa imma, ko kuma an yi fassara qaulu adi, a fassara maganar adi lamma nazalat ay lamma aslamtu wa tuliyat alayya hadhihi alaya, wannan shine ma'anar za ta fito ba wani tangarda, an fahimta sai ya zama lamma nazalat. Ma'ana shi adi yana bada labari lamma nazalat ay lamma aslamtu, lokacin da na musulunta, wa tuliyat alayya hadhihi alaya, aka karanta mun wannan ayar cewa idan ka dauki azumi tunda ainihin wato al-fajr, to zaka, ko kuma ka dauki azumi to ba za ka daina cin abinci ba har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare, kaga kenan bayan ya musulunta aka karantar da shi wannan, da haka sai ya fahimci farin zare daga bakin zare, sai ya dauka zaren ake nufi ko igiyar ake nufi. Wa huwa ar-rajihu lima fi riwayati Ahmad, wannan kuma shine kaulin da yafi rinjaye saboda riwayar Imam Ahmad fi Musnad, allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-salah wa siyam qala salli kadha wa kadha wa sum fa idha gharabat ash-shamsu fakul washrab hatta yatabayyana lak al-khaytul abyad min al-khaytil aswad wa sum 30 yawman illa an tura al-hilal qabla dhalik ko illa an tara al-hilala qabla dhalik fa akhastu khaytayn min sha'rin aswad wa abyad har zuwa karshen hadisin. Kaga a wannan ruwayar ta Imam Ahmad sai ya sake fito mana da ma'anar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Adi bin Hatim cewa ya karantar da shi sallah da azumi, yace kai sallah kaza da kaza, ya gaya masa sallolin farilla, yace kuma kai azumi idan ainihin wato rana ta fadi ka ci ka sha har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare, na ka ci gaba da cin abinci har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare, kai azumin kwana 30 sai dai in an ga wata na karamar sallah kafin ya cika kwana 30 din. Adi bin Hatim yace fa akhastu khaytayn min sha'rin aswad wa abyad, yace sai naje na nemi zare fari da baki guda biyu, domin shi abinda ya fahimta zaren kenan. Da haka abinda nake so mu fahimta nan kenan, wannan ayar ta sauka ba lokacin da Adi bin Hatim ya musulunta ba, an gane ta sauka ba lokacin da Adi bin Hatim ya musulunta ba. To ya za a fassara ta, sai ya zama lamma nazalat, da shi Adi yake magana lokacin da ya musulunta aka karanta masa wannan aya, wannan shine rajihin zance. In ka dauka za ka baka samu wannan iskalin da ake nufi ba, amma in ka dauki wancan kaulin na farko cewa ayar an saukar da wajibcin azumi tun shekara ta biyu, wannan sahabin da yake cewa ya ci gaba da cin abinci saboda bai iya gane farin zare daga bakin zare ba sai shekara ta 9 ko ta 10 bayan hijira ya musulunta, to kenan jinkirta ayar jinkiri ta bata sauka ba har sai lokacin da Adi ya musulunta shekara ta 9 ko 10. Malamai suka ce wannan ba'idun jiddan, wannan fahimta ta yi nisa. Da haka ya zamu fahimci ayar lokacin da Adi ya musulunta sai aka karanta masa wannan ayar cewa in ka dauki azumi ko kuma in ka sha ruwa da yamma to ka ci gaba da cin abincinka kofa bude har zuwa lokacin da zaka iya tantance farin zare daga bakin zare, to daga nan kuma zaka daina cin abinci sai kuma wata yamma. To shi sai ya fahimci kuskure, ya dauka cewa bakin zare ake nufi da farin zare, da aka yi jeye nema. Mafhum? To wa an Sahal bin Sa'ad radiyallahu anhu qala lamma nazala hadhihi al-aya, an karbo daga Sahal bin Sa'ad Allah ya kara masa yadda, yace yayin da wannan aya ta sauka, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad, qal sai yace fa kana ar-rajul, mutun ya kasance idza arada sawma, idan yana so zai azumi, rabata ahaduhum fi rijlaihi al-khayt, sai daya daga cikin su ya daura igiya, wato igiya a kafafuwansa guda biyu, al-abyad wal khayt al-aswad, al-khayt al-abyad wal khayt al-aswad, wato bakar igiya da farar igiya, ya daura wannan a wannan kafar, ya daura wannan a wannan kafar, da haka yana cin abinci yana kallon su, ba zai daina cin abinci ba har sai lokacin da ya iya gane wannan fara ce wannan baka ce. Fala yazalu ya'kulu wa yashrab, ba zai gushe ba yana ci yana sha, ko ya gama bude bakin sai ga ai baya gane farin zare da bakin zare, sai ya tuno akwai ma dan kunin sa da bai sha ba, sai ya dauko shi ma ya kuma karawa can anjuma, sai ya tuno da wasu dabinansa guda biyu da ya manta su aljiwo, ya tabo su aljiwo, sai ya dauko su ya kara ci saboda yana ganin baya iya bambance farin zare daga bakin zare. An fahimta? Hatta ya tabayyana lahu ru'yatuhuma, har sai ganin su ya bayyana a gare shi. Fa anzalallahu ba'da zalika min al-fajr, to bayan haka ne sai Allah ta'ala ya saukar da wannan jumla ta min al-fajr, ba zaran ake nufi ba, ba igiyar ake nufi ba, al-fujr ake nufi. Fa alimu annama ya'ni bi dhalika al-layl wa an-nahar, to daga nan ne suka gane cewa ashe ana nufin dare ne da kuma yini. Wa ba'da hadha al-bayan al-qur'ani, bayan wannan bayani na al-qur'ani, wal faydh ar-rabbani, da wannan falala ta ubangiji, faqad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li ashabi, to lalle haqiqa manzon Allah ya bayyana wa sahabbansa, hadda tabayyun, iyakar wato tantancewa da tabbatarwar, wasfan ya ba su sifa, bima la yad'u majalan lishakki aw aljahl, wato irin sifar da ba ta bar wani sauran fage na shakka ko rashin sani ko jahilci ba. Ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bayanin me ake nufi da hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr, innan yayi taiwa sahabbansa bayanin da babu wani sauran shakku da ya ragu, ba a kuma bar wani sauran duhun kai ba a tattare da mas'alan. Walillahi darrul qa'il, alherin Allah ya gaida mai wannan wakar. Walaysa yasihhu fil azhani shay'un idha ihtaja al naharu ila dalili, wai walaysa yasihhu fil azhani shay'un, babu wani abu kuma da yake da ya saura yake inganta a cikin tunani idan rana ta buƙaci jagora. Walaysa yasihhu fil azhani shay'un, tunani baya buƙatar kuma wani abu lokacin da aka ce rana tana buƙatar dan jagora, shine dare. Idan rana ta buƙaci ainihin wato dare shine walaysa yasihhu fil adhani shay'un idha hataja an-naharu ila dalili. Ma'ana yana so ya gaya maka cewa duk lokacin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin da baka buƙatar wani bayani kuma, da haka idan aka ce rana ta riga ta fadi tana neman dare, to me kake nema? Ba wani abu kuma da kwakwalwarka za ta, me kake buƙata kuma kwakwalwarka ta baka? Ga duhu nan rana ta riga ta tafi, in kuma daren ne ya janye gayini nan haske ya bayyana, me kuma kake tunani? To irin wannan bayanin da baka buƙatar wani bayani irin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi game da hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr, shi yasa ya kawo wannan baitin ainihin wato walaysa yasihhu fil adhani shay'un idha hataja an-naharu ila dalili. Nabiyu al fajr fajrani,
الفجر دي كساني دانقوا مي سوراران كراتو الفجر كلا بيو ني ومن جملة هذه الأحكام التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلا نا daga cikin jimillar wadannan hukunce hukunce wayanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su daki daki annal fajara fajarani karshe zaka fita da natijar sakamakon alfujir iri biyu ne na farko alkazib akwai alfujir makaryaci wa huwa la yuhillu salata subhi shi wannan alfujir din baya halatta maka yin sallar asuba in kaga wannan kai sallar asuba ka bace ba wa la yuharrimu ta'ama ala sa'im ba kuma ya haramta cin abinci ga mai azumi huhun ma ahu kenan wannan alfujir din shi baya bala ya salla a cikin sa ba kuma ba zai hana ka cin abinci ba an fahimta as-sadiq nabi kuma akwai alfujir na gaskiya wa huwa alladhi yuharrimu at'ama 'ala as-sa'im shi irin wannan alfujir na gaskiya din ka gane shi shine wanda yake haramta ci gaba da cin abinci ga mai azumi wa yuhillu salata al-fajr kuma shi yake halatta ai sallar asuba da an ga wannan ya keto to lokacin cin abinci ya kare lokacin sallah yayi an ibn abbas radiyallahu anhuma qal an karbo daga abdullah dan abbas Allah ya kara musu yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-fajr fajran al-fajr al-fajr guda biyu ne fa ammal awwal amma shi na farkon fa innahu la yuharrimu ta'am baya haramta cin abinci dan ka ganshi ka ci gaba da cin abincinka wala yuhillu sala kuma karka rudu dan ka ganshi kai sallah ba lokacin sallah bane baya halatta yin sallah wa amma thani amma alfujr nabiyu fa innahu yuharrimu ta'am wa yuhillu sala wannan shine kake da alaka da shi domin shine yake haramta cin abinci ana ganin sa a dakata da cin abinci kuma shi yake halatta sallah wa alam akhi almuslim kasani ya kai dan uwa musulmi annal fajra alkazib lalle alfujr makaryaci huwa albayadul mustaqil shine wani dogon haske as-sati' madaukaki al-musa'ad mai hawhawa za ka ganshi daga can sama ka zanabi sirhan kamar jela kura ba shi da bai game ko ina da ko ina ba wannan shine al-fajrul kadhib al-fajrul sadiq shi kuma al-fajr na gaskiya huwa al-ahmar shine al-ahmar karkace ja shine mai haske al-mustaqir kaga wancan al-mustaqil ya dan yi tsawo haka kamar jela kura shi kuma wannan na gaskiyan al-mustaqir ya watsu ko ina an fahimta domin kalmar al-ahmar su larabawa sukan ce wa ahmar su kira shi abyad su kira ahmar da abyad wannan ya shahara wajen larabawa kaga kai in ka ce ahmar kana ka san kalar jani ahmar shi yasa nana Aisha ai farace amma ake kiranta Humaira an bayyana Humaira kaga wannan dan a nuna maka su a wajen su sukan yi amfani da al-ahmar da ma'anar al-abyad dan haka nan da aka ce huwal ahmar karka dauka ja ake nufi kaje kai ta zuba ido a sama ka kasa gane wanne ne al-fujr ja babu bala ka ganshi ba an fahimta dan haka al-ahmar anan ana nufin da fari al-mustaqir wanda ya watsu al-mu'tarib wanda ya gifta ala ru'usi shi'ab ya gifta kan ash-shi'ab tsakanin duwatsu wal jibal da kuma kan duwatsu din ash-shi'ab ko kace hanya ash-shi'ab infirajun bainal jabalain wato hanya tsakanin duwatsu guda biyu ana kiran wannan shi'ab jam'in ta shi'ab to shine wanda ya haska har kwarin da ke cikin tsakanin duwatsu guda biyu wal jibal kuma ya haska kan duwatsu din al-muntashir wanda ya yadu fiduruka akan hanyoyi wasikaki da lunguna shine sikak sik wato sikak jam'i ne wato na asiku shi kuma sik az-zuqaq kenan zuqaq kuma shine lungu zaka har cikin lungu duk daga gidaje ga abin nan amma ya shiga har cikin lungu ya haska ainin wannan wal buyut da kuma gidaje wa hadha huwa alladhi tata'allaqu bihi ahkamus siyam wa salah to irin wannan alfujir din shine yake da alaka da hukuncen hukuncen azumi da kuma sallah da haka shine wanda ake taimaka magana akan in ka ganshi ka daina cin abinci in ka ganshi kai sallah an samura radiyallahu an qal an karbo daga samura Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yagurrannakum adhana bilal ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yagurrannakum adhanu bilal kada kiran sallar bilal ya rude ku kar ya dame ku dan kun ji bilal yana ta kurara kiran sallah kar ya dame ku wannan ay la tahtamu bi adhani bilal kar ku damu da kiran sallar bilal inda da asuba ne saboda shi yake kiran sallar farko shi kuma kiran sallar farko shine wanda zaka tashi kai sahur wanda zaka yi sahur ba na sallah bane ba kuma na hana cin abinci bane wala hadal bayad haka kuma kada wannan hasken ya rude ku li'amudi subhi wato haske wanda yake amud wanda yake haskakawa daga sama dan ya nuna cewa kamar asuba ta karato to shi ma kai ya rude ku hatta yastadira har sai ya watsu ko ina da ko ina dan ana so a sake gaya maka alfujir din nan guda biyu ne akwai na farko wanda shi wannan ba shi bane yake da alaka da hukuncin azumi ko sallah وعن طلق بن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كرقو دغ طلق بن علي الله يقرا مسو يدا يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي كلوا واشربوا كتشكو شا ولا يغرنكم الساطع المصاعد كدا ونن حسكن مدوككي يروديكو واتو ونن الفجر الكاذب دين كدا يروديكو وكلوا واشربوا كتشكو شا حتى يعترض لكم الاحمر har sai wannan mai hasken wanda ya zama fayau ko ina yayi haske sai in shine ya bujiro muku to shine za ku daina cin abinci kuma shine za ku shiga masallaci ku ta da sallah to duk kaga waɗannan abubuwa ne waɗanda Allah ya kawo mana sauki yanzu akwai ala da ake amfani da ita da kuma ainihin wato ilimi da ya gabata wanda ana da kalanda ana da an san alfujir zai keto lokaci kaza karfe kaza da minti kaza za ka ga yanzu da shila da ne suke amfani a masallatai a shidu ga wayoyi ma yanzu duk akwai applications wanda duk suke nuna waɗannan kuma za ka ga ya zama karbabbe malamai sun karbe shi to za ka ga wannan ya hutar da kai ba sai ka zo kana tafamin gwala ido ka ga irin wannan alfujir din da ake magana akan sa ba musamman a gari irin maraya inda yake akwai hasken lantarki akwai waye to kaga shi ma zai zama da mushakka kware kamar yanda kaga ragowar lokutan sallah a zahar kawai dai ka jila dan ya kira akwai kalanda tana nan an ce masa alfujir a muktari zai shiga karfe kaza zuwa lokaci kaza da kana zauna kawai ka jani kiran sallah abun nan da kaga kuman wayannan abubuwan duk sun hutar da wannan karatun na da ake yi amma su waɗanda suke fitar da wannan kalandar da sauran abubuwa wannan ilimin suka tattara suka fitar da wancan natija din wallahu ta'ala a'lam wa alam kasani ayyuhal muwaffaqu ila ta'ati rabbi ya kai wanda aka yi masa tawfiki aka datar da shi zuwa ga biyayya ga ubangijinsa anna awsafal fajr as-sadiq lalle sufufun al-fajr na gaskiya hiya allati tattafiqu ita ce wadda tattafiqu wal ayatul karima ita ce wadda ta hadu da wannan aya mai girma hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare gare ku na alfujr fa inna daw alfajri domin hasken alfujr idza atarada fil ufuqi idan ya bujiro ya gifta a cikin sasannin sama ala shi'ab ka ganshi a tsakankanin duwatsu wa ru'usil jibal da saman duwatsu zahara to ya bayyana ka annahu khaytul abyad kaman farin zare ne wanda shi farin abu yake daga ko ina za a iya ganin sa wa zahara min fawqihi khaytun aswad wa huwa baqaya dhalam sannan can saman sa kuma nan kasa za ka ga wannan mai hasken sannan can saman kuma za ka khaytul aswad wannan dan ragowar duhu wa huwa baqaya dhalam shine ragowar duhu alladhi walla mudbiran wanda ya juya da baya haske shi kuma yazo ya maye gurbin sa fa idza tabayyana laka dhalik idan haka ya bayyana a gare ka fa amsik anil akli washarab wan nikah ya dan uwa ka kame ka daina cin abinci ka daina shan abun sha ka daina kuma kusantar iyalinka a daidai wannan lokaci wa idza kana fi yadika ka'sun min ma'in amma a daidai lokacin da wannan alfujir yake to sai ya zama a hannunka akwai kofin ruwa kana sha sai wannan alfujir din yake to ko kana sha kaji an yi kiran sallar alfujir na biyu aw sharabin ko wani abun sha yana hannunka fashrabha shanye ka fara sha ka sha rabin kofi sai ka jayi kiran sallah karasa an fahimta ka dauko loma sai ka ji kiran sallah karasa ta an fahimta da dan ragowar na cikin plate din duka karasa shi fashrabha mala yace ka shanye kayanka hani'an mari'an cikin jin dadi da kuma saukin hadiya kar kai wani garaje ka kware ci kayanka in abinci ne in abun sha ne ka shanye cikin nutsuwa wato hani'an mari'a li'annaha rukhsatun azimatun domin wannan wani sassauci ne mai girma min arhamir rahimin daga mafi jin kan masu jin kai Allah madaukakin sarki ala ibadihi as-sa'imin da yayi sauki ga bayinsa masu azumi walau sami'tan nida ko kaji ana kiran sallah ka ci gaba da cin abincin ka sai ka karasa kar dai ya zama shine target ɗinka kullun sai kaji ka tashi a makare an fahimta amma ka tashi kawai sai kuma aka ci karo da irin wannan to ka karasa kai wannan sauki ne qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u fi yadi idan ɗayan ku yaji kiran sallah na biyu ma'ana kiran sallar al-fujr ya ce to kenan wal ina'u fi yadihi plate ko kwano yana hannunsa fala yadahu kar ya ajiye hatta ya qadiya hajatahu minhu har sai ya gama biyan bukatar sa da abin da ke ciki an fahimta sannan ya wanke hannu ya kurkure baki ya tashi ta masallaci wal maqsudu bin nida abinda ake nufi da kiran sallah adhanul fajr athani ana nufin kiran al fajr na biyu lil fajr asadiq ga wancan al fajr din na gaskiya dama shi wancan na ƙarya ran an ce ka saurare shi ka ci gaba da cin abincin ka to shi ma na gaskiyan in ya ritsa da irin wannan yanayin ka karasa cin abincin ka bi dalilin ziyadati allati rawaha ahmad dalili saboda ƙarin da imamu wato ƙarin da yazo a cikin riwayar da imamu ahmad ya ruwaito wa ibn jarir at-tabari da ibn jarir at-tabari wa gairihima aqibal hadith wato da wasun su a ƙarshen wannan hadisi wa kana al-mu'adhdhin yu'adhdhin idha badagha al-fajr ka ci gaba da cin abincin ka lokacin da mai kiran sallah yana yin kiran sallah idan al-fajr yake to to a wannan din ake magana in kana cin abincin ka karasa in kana shan wani abu karasa shanyewa wa yashhadu li hadha al-ma'ana ma rawahu abu umama abunda zai ƙara bada shaida akan wannan ma'anar ta ka ƙarasa abunda kake ci wato shine abunda hadisin da Abu Umama ya ruwaito shi radiyallahu an qala yace uqimati as-sala wal ina'u fi yadi Umar anta an yi kiran sallah akushi ko kofi yana hannun sayyidina Umar qal sai yace ashrabuha ya rasulullah ga ragowar abun bai shanye ba kuma yana da sha'awre shanye kayansa yace ya ma'aikin Allah ga kiran sallah in karasa shanyewa qala na'am yace karasa fa sharibaha sayyidina Umar ya shanye ragowar to kaji dalilin da yasa aka ce in ka sama ka karasa fa tabata anna al-imsaka an at-ta'am wannan sai ya tabbatar da cewa kamewa ga barin cin abinci qabala tulu'il fajr as-sadiq kafin wato fa tabata sai ya tabbata anna al-imsaka a ce mutun ya kame an at-ta'ami ga barin cin abinci qabala tulu'il fajri as-sadiq kafin hudowar al-fajr na gaskiya bida'awal ihtiyat da da'awar wai kewayewa karkace abinci al-fajr yake to baka sani ba dan haka tun wajen minti 40 ko 50 ko awa ɗaya waka dakatar da cin abinci yace bid'atun muhaddathatun wannan bid'a ce muhaddatha farariya a ce tun kafin lokacin da ya kamata ka daina cin abinci a ce wai ka daina ci dan kewayewa kuskure kar ka zamanto wai ka ci abinci lokacin da ya kamata a ce an daina cin abinci dan haka ba ka da kace akai hatta ya tabayyana sai ka tabbatar tuko lokacin yayi sannan sai ka dakata wa qala al-hafiz rahimahullahu fil fath al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya fada Allah ya masa rahama a cikin fathul bari yace min al-bid'il munkara yana daga cikin bid'o'i ababan kyama ma hadatha fi hadha az-zaman abinda ya faru wato a wannan zamani min iqa'il adhan as-sani nayin kiran sallah na biyu qabala al-fajr tinkan al-fajr yake to binahwi thuluth sa'atin da kimanin wato 1 bisa 3 sa'a awa fi ramadana a cikin watan ramadan wai a cikin watan ramadan ne kawai ake haka sai a ce kafin al-fajr yake to da kusan sulusun sa'a to a dakatar da cin abinci wa idfa'il masabi da kashe futulu allati ju'ilat alama wanda wannan futulun aka sanya su dan su zama alama li tahrimil akal wato dan su haramta mutun ci wa shurbi da sha alaman yuridu siyam ga wanda yake so ya azumi za'aman mimma ahdathahu annahu lil ihtiyab wato shi wato riyawa daga wanda ya kirkiri wannan bid'ar wai yayi haka ne ko sun kirkiri wannan ne lil ihtiyadi fil ibada wai saboda a sami ihtiyadi kewayewa kuskure fadawa kuskure a cikin ibada dan haka maimakon a ce wai al-fujr din ya riske ka to gara a ce maka kafin al-fujr din ma yayi abun nan dakata shi yasa alamomin duk da ake abun nan sai a kashe fitulu da an kashe to kaga yana nuna cewa a dakatar da cin abinci Ibn Hajar yake cewa wannan bid'a ce ainihin wato ga waɗanda suka kirkiro ta. Wala ya'lamu bidhalika illa ahadun nas, yake cewa wala ya'lamu bidhalika, ta yanda ba wanda zai san irin wannan, illa ahadun nas, sai daidaikun mutane. Wa qad jarrahum dhalika ila ansaru la yu'adhdhinuna illa ba'da al-ghurub. Wa qad jarrahum dhalika, wannan bid'ar da suka kirkira wajen al-fujr, a ce kafin al-fujr ya keto da wasu daƙiƙoƙi ko wasu mintuna a dakatar da cin abinci ko fitilun da ake ganewa a kashe su, to wannan kuma kirkirar wannan bid'a shi kuma ya ja su ila ansaru, har kuma suka kasance la yu'adhdhinuna, ba sa yin kiran sallah in magriba tayi illa ba'da al-ghurub bi darajatin, sai bayan faduwar rana da wata daraja ne, tamkinul waqt, wai da tabbatar da lokacin buɗe baki shi ma yayi, za'amu sirriya hakan fa akharul fitra wa ajjalus sahura, kaga sun yi akasi kenan, fa akharul fitra, sai suka jinkirtar da buɗe baki, wa ajjalus sahura, kuma suka gaggauta ainihin wato sahur, wa khalafus sunna, suka saba wa sunna. An fahimci wannan karatun kuwa? Kaga kenan can maimakon an ce ainihin wato a gaggauta buɗe baki ko a jinkirta sahur, to sai suka ja, sai suka baddala a jinkirta sahur, sai suka ce to a gaggauta sahur, ta yanda tun kafin lokacin tsayawa ma a ce ka tsaya, sannan kuma buɗe bakin da aka ce a gaggauta yi, sai su yin kiran sallah sai rana ta faɗo, wai duk ihtiyadi ne, kar ka je ka sha ruwa lokaci bai ba. To da haka sai suka saba wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a gaggauta buɗe baki, kamar yanda zamu zo maganar buɗe baki, yace kuma a jinkirta sahur kamar yanda zamu zo maganar sahur. To sai yace duk gaba ɗaya kaga sun baddala, sun canza sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa lidhalika qalla anhumul khair, dan haka alheri ya karanta a tattare da su, sannan wa kathura fihimush shar, sharri kuma ya yawaita a cikin irin wannan al'ummomin saboda saba wa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu almusta'an, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Qulna, sai muka ce wala tazalu bid'atul imsak qabla tulu'il fajr, wannan bid'a ta kamewa ga barin cin abinci tun kafin hudowar al-fajr bata gushe ba. Wa tamkinul waqti qa'ima, wato da kuma tabbatar da wai sai lokaci, da wa tamkinul waqti, da kuma in rana ta fadi ba za a yi buɗe baki ba, wai sai an bi wasu hanyoyi an tabbatar da lokaci yayi, wannan bid'a bata gushe ba. Qa'imatun, tana nan a tsaye, ala qadamin wasaqin, wato kai da fata, domin ala qadamin wasaqin, wato tana nan wannan aqidar ko wannan ainihin wato a bid'ar. Qa'imatun ala qadamin wasaqin, tana tsaye akan kafafuwanta masu yin ta kai da fata, suna nan fi zamanin nas hadha, a wannan zamanin. Shi Ibn Hajar magana sa ce a wannan zamanin da muke ciki, fa ila llahil mushtaka, muna kai kukan mu game da wannan bid'a zuwa ga Allah. To kaga mu wannan bid'a ma kila bamu santa ba ko, yawa kaga har yanzu ana so a gaya maka cewa ka jinkirta sahur ka kuma gaggauta buɗe baki, wannan shine sunna. Abu na uku, summa yutimmu siyama ila layli, yanzu mun ji daga ina za a fara azumi ko daga yaushe za a fara azumi? Lokacin da aka tabbatar da alfujiri ake to, to lokacin dakatar da cin abinci yayi, kuma lokacin azumi ya fara, to da zuwa yaushe kuma za a tsaya? Yace summa yutimmu siyama ila layli, sannan mutum ya dauko azumin kuma ya cika shi zuwa dare. Fa idza qabala al-laylu min jihati ash-sharq, idan dare ya fuskanto ta gabas, wa adbara an-naharu min jihati al-gharb, yini ya bada baya yayyama, wa garabati ash-shamsu, rana ta fadi, fal yufdir, to me azumi yayi buɗe bakin sa kawai. Ana Umar radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam, manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yace idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa garabati ash-shamsu faqad aftara as-sa'im, idan dare ya fuskanto ta gabas, rana kuma ta juya baya ta yamma, aka tabbatar ƙwayar rana ta bace, an daina ganta rana ta fadi, faqad aftara as-sa'im, mai azumi fa ya riga ya buɗe baki, ko ka ci ko baka ci ba, wannan mintunan kuma gwala-gwala kake wa kanka, amma azumi dai thumma atimmu siyama ila layl, to azumi ya cika, yanzu wannan kuma ƙarin da kai na wasu mintuna, wannan kuma kai punishment kai wa kanka. Wa hadha amrun yatahaqqaqu ba'da ghurubi qursi ash-shamsi mubasharatan, wannan wani umarni ne da yana tabbata bayan buyan ƙwayar rana kai tsaye, ko a gaban idan ka ganta kawai kaga ta shiga sai ta buya shikenan kawai ladan yayi kiran sallah a baya kusa da lasifika ko kuma shi ma yana ta yana kokar kawai kai bude bakin ka an fahimta dare ya riga ya taho ta gabas rana ta riga ta juya baya ta yamma kwayar rana ta bace shikenan lokacin bude baki yayi wa in kana dawuha zahiran ko da hasken ta yana bayyane karka ce sai ta bace hasken yana bacewa shine kuma duhun dare ya shigo to karka bari sai wannan yayi faqad kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam domin hakika ya kasance daga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza kana sa'iman idan yana azumi amara rajulan yakan umarci wani mutum fa aufa ala shay'in ya haukan wani abu mai tudu fa idza qala gharabati ash-shamsu idan yace ai ranar ta fadi afṭara kawai sai annabi ya bude baki kaji har ma sa yake dan hauka gani wai yanzu ranar nan tana nan ne ashe ba laifi bane in kai haka dan ka dace da sunna kai ku dan fita wai har yanzu akwai rana kuwa ana cewa ta bace kawai shikenan sai ai bude baki annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ka hauka dan duduba dan abun nan da an hau aka yace ai rana ta bace afṭara sai ya bude bakin sa wa qad yadhunnu ba'du an-nasi anna al-layla la yatahaqqaqu ba'da ghurubi ash-shamsi fawra haqiqa wasu daga cikin mutane suna tsammanin wai dare baya tabbata sai bayan faduwar rana ko kuma haqiqa wai dare suna tsammanin dare la yatahaqqaqu baya tabbatuwa ba'da ghurubi ash-shamsi fawran bayan faduwar rana nan take suna ganin wai sai an dan bada wasu ɗan daƙiƙoƙi sannan dare yake shigowa wa inna ma yadkhulu ba'da intishari adh-dhalam sharqan wa gharban sun ce wai dare yana shigowa ne bayan duhu ya dan fara watsuwa gabas da yamma wa qad hadatha dhalika li ba'd ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan fahimta ta faru ga wasu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani cikin sahabbai ya fahimci haka fa ufhima sai aka fahimtar da shi bi annahu cewa yakfi awwal adh-dhalam farko wannan duhun yana wadatarwa min jihatil mashriq ta bangaren gabas ba'da ikhtifa'i qursi ash-shamsi mubasharatan bayan buyan kwayar rana kai tsaye akwai wani cikin sahabbai da ya fahimci shi ma sai ya dan bada ɗan daƙiƙoƙi bayan ranar ta fadi wai dan ya tabbatar da shigowar dare sai aka fahimtar da shi cewa a'a da ranar ta fadi an daina ganin kwayar rana shikenan kawai lokaci yayi ada abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhu kan kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa huwa sa'im an karbo daga abdullahi bin abi aufa Allah ya kara masa yadda yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi safarin a halin tafiya wa huwa sa'im fi shahr ramadan manzon Allah yana azumi kuma a cikin watan ramadan falamma gharabati ash-shamsu da rana ta fadi qala li ba'd al-qawm sai ya fada wa wani cikin mutanen da ake tafiya tare ya fulan yace ya kai wani wa fi riwayatina wata riwaya li abi daud ta abi daud cewa ya bilal ya kai bilal qum fajdahlana tashi ka kada mana farau tashi kai mana farau faqala ya rasulullah law amsayta yace ya maikin Allah ko dai zaka dan bari yamma ta kuma yi daren wato ranar ta kuma dan samu duhu wa fi riwayatin lil bukhari a wata riwaya ta bukhari yace law intazarta hatta tumsiya wa fi ukhra ash-shams yace inda zaka dan kare hakuri a dan jinkirta ya maikin Allah har yamma ta yi sosai ko kuma rana ta bata qal manzo Allah ce inzil fajdahlana yace ka sauka kai mana farau an bayyanta ka sauka kai mana farau qala inna alayka nahara yace ya maikin Allah afa koi ka san akwai yan haka tukati yace ya maikin Allah fa akwai fa sauran hasken rana fa shi hasken yake ba kwayar rana ta bata amma yana ce akwai fa sauran hasken rana ya maikin Allah qala manzo Allah yace fanzil fajdahlana malan sauka aka ce kai mana farau amin fa nazala bilal bayan da ya sai ya sauka fajadaha lahum yayi musu farau fashariban nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wa qala yace law tara aha ahadun ala ba'irihi la ra'aha da wani zai iya ganin ranan nan akwai sauranta to da ya ganta akan raqumunsa akan raqumi mutum yana kan raqumunta inda akwai ragowar za a ganta mutum yana kan raqumunsa da ya ganta ya'ani ash-shams yana nufin rana din thumma rama wa fi riwayatin aw ma abiyadi wa fi riwayatin lishaykhain wa ashara bi asbu'ihi qibala al-mashriq wa tusannay yayi nuni wajen ainin yamma yace ina kaga ranar take yayi nuni bangaren ainin al-mashriq ko kuma thumma rama sannan ya jefa hannunsa ya nuna musu al-mashriq a riwayat bukhari aw ma abyadi sai ya musu ishara da hannunsa وفي روايه الشيخين واشار اي اشاره باصبعه ده دان ياتسن سقبل المشرق وجن غبس ينونا مس غبس ثم قال سنن سيتي اذا رايت الليل ينونا مس غبس يتي ان كغ دري قد اقبل يا تهو من ها هنا تنن غبس فقد افطر الصائم مي عزم يا رغا يا كاي عزمنسا. وثبت ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بقوله ya tabbata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi koyi da wannan magana ta sa fa wafaqa fi'luhum qawluhu sallallahu alaihi wasallam sai aikin su yayi daidai ya dace da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kad kana abu sa'id al-khudri domin hakika abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda ya kasance yubduru yana yin bude baki hina yugibu qursu shamsi lokacin da ƙwayar rana ta buya da ya ga ƙwayar rana ta buya kawai zai bude bakin sa. To kaga yanzu mun fahimci cewa ashe da rana ta fadi kaga kwallar ranan nan ba a ganin sa shikenan lokacin bude baki yayi. Tanbihun jan hankali ahkamus sawm almubayyina anifa hukuncen azumi almubayyina anifan wanda akai bayanin ta dazu-dazun nan muta'alliqatun birru'yatil basariyya suna da alaka da gani na ido. Ba za a ce an yanzu an samu wata na'ura ita take gano alfujir ya keto da haka mutane duk shi da ita suke abin nan sannan da wannan alfujir din wannan na'ura ake jefawa a gano cewa rana ta fadi ko kuma kamar yadda muka faɗa jiya da wannan na'ura ake gano jaririn wata ya kama ko bai kama ba. To shine malai yake cewa wannan hukunce-hukuncen da aka yi bayanin su to suna da alaka ne da gani na ido al-aynul bashariyya ido na dan adam shi ake so ya gano waɗannan abubuwan ya tantance su. Wala yambagi takallufa baya dacewa kallafawa wahalar da kai wata naddu'a da matsawa kai wa rasdil hilal da kuma sauraron jaririn wata wa muraqabatil fajr da dakon ketowar alfujir bil alatil falakiyya da na'ura irin ta falaki kamar telescope an fahimta irin wa'annan abubuwan ko a ce za a sa wato mudubin gimbiya abin nan da shi za a gano cewa ƙwayar ranan nan ta faɗi ko ba ta faɗi ba ko an ga jaririn wata ko ba a gan shi ba a ce da mudubin gimbiya da shi za a yi amfani to shi ma malai ya ce kara yi amfani da wannan an fahimta ko aw listimsako bi taqawimil munajjimin ko kuma ayi ruko da tsari na lissafe-lissafen lokuta na masu ilimin taurari shi ma a wannan ibadar da ake magana ta azumi ba a so a dogara sai dai a gani da ido irin na jikin dan adam ba ido na jikin wata na'ura ba allati ijtalatil muslimina an sunnati khatimin nabiyina sallallahu alaihi wasallam wanda wa'annan alatul falakiyya da kuma istimsak bi taqawimil munajjimin domin taqawimil munajjimin sune abubuwan da suke tsara wajen gano lissafin kwanaki lissafin awoyi lissafi da manufa irin ta zamantakewa ko manufa ta addini ko manufa ta kasuwanci ko manufa ta gudanarwa irin ta gwamnati shi yasa kalanda da ake amfani da ita shi yasa aka ce wannan a tsarin idariya harkar gudanar da gwamnati a iya amfani da kalanda amma ba za mu zo mu dinga lissafin ganin wata ko daukan Ramadan ko wata ibada cikin ibadu da kalanda ba kalanda zama ake a tsara ta shekara guda abin nan da aka za ta iya sabawa da gani na zahiri da aka kar a dogara da wannan shine malai yake cewa ainihin wato kar a matsawa kai a dinga dakon jaririn wata ko kuma ganin alfujir ko jiran alfujir yake to bil alatil falakiyya da waɗannan na'urorin irin na masu ilimin falaki alhadithiyya irin na zamani aw listimsak ko kuma yin ruko bi taqawimil munajjimin da wani tsari na lissafin zamani ko zamani na lissafin kirge na masu ilimin taurari allati ijtalatil muslimina waɗanda suka tafiyar da musulmi an sunnati khatimin nabiyyin daga sunnar fiye wato cikamakin annabawa sallallahu alaihi wasallam faqalla fihimul khair dan haka alkhairi ya karanta a cikin al'umma wa kathura fihimul shar ya yawaita a cikin al'umma wallahu a'lam. Tanbihun thalin malai yace jan hankali na biyu fi ba'd al-bilad al-islamiyya aw asgaruruwa na muslimi yasta'inu al-mu'adhdhinuna bit-taqawim allati mada 'alayha aktharu min 50 ama masu kiran sallah ladanai suna neman taimako da wannan taqawim wato waɗannan ainihin wato lissafe da kidaya ta masu ilimin taurari allati madha alaiha wato aktharu min 50 ama wadda aka shude ana tafiya akan su sama da shekara 50 fayuakhiruna alfutura wanda da wannan suke jinkirtar da buɗa baki wayuakhiruna as-suhura suke kuma jinkirta as-suhur wato wayuqaddimuna as-suhur kai wayuqaddimuna as-suhur kuma suke gabatar da suhur fayaqauna fi aynil munaqadha li hadiyin nabiy sallallahu alaihi wasallam dan haka sai suka fada cikin ainihin saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa fi mithli hadhihi albilad yaqumu ba'd alharisin ala sunnah a irin wadannan garuruwan za ka ga wasu daga cikin yan uwa masu kwadayin tsayawa akan sunna bil fitr ala shams wato ta hanyar yin buɗe bakin su la'akari da faduwar rana was sahur da kuma yin sahur din su ala alfajr la'akari da alfajr fa idza ghabat ash-shams idan rana ta fadi abdaru su buɗe bakin su wa idza dala al-fajr in al-fajr yake to as-sadiq na gaskiya kamata kaddama kamar yanda bayani ya gabata amsiku sai su kame gabarin cin abinci fa hadha fi'lun shar'iyyun wannan shine irin aikin da shari'a ta ce ayi sahihun ingantacce la gubara alaihi babu wata kura akai da aka ci gaba da yi fa man dhannahum duk wanda ya tsammace su mukhalifi na cewa sun saba da yanda al'umma suke tafiya na irin wannan garuruwan ko sun sabawa abinda ainihin wato al'umma take tafiya kai faqada akhta'a khata'an bayyinan to wanda ya fahimci haka game da su to yayi kuskure kuskure mabayyane ma'ana wanda yake ganin wadancan da suke ganin su suna nan akan asali rana ta fadi sun daina ganin kwayar rana su bude bakin su ba ruwan su da wani zancen cewa sai sun jira agogo ko sun jira kaza ko sun jira kaza sannan alfujir da yake to za su daina cin abinci kawai sun tabbatar yanzu alfujir da yake to za su daina cin abinci to sai ake ganin kaman suna kan kuskure malai yace ba kan kuskure suke ba suna kan daidai wanda yake ganin suna kan kuskure shine akan kuskure wala haula wala quwwata illa billah wala yakhfa anna hadhihi al-ibadata murtabitatun bish-shams wal-fajr ko shakka babu wannan ba koyayyen abu bane wannan ibada ta azumi tana da alaka shine murtabitatun tana da alaka bish-shams da rana wal-fajr da ainihin wato al-fajr rana wajen bude baki al-fajr wajen sahur fa idza khalafa dhalika unasun idan wasu mutane suka saba wa haka yakununa humul mukhti'ina to sune wadanda suka yi kuskure la man tamassaka bil asli ba wanda yayi riko da asali ba wa baqiya alaihi ya zauna akan asali fal adhanu huwa al i'lamu bi dukhul al waqt shi kiran sallah sanarwa ne da shigowar lokaci fa idza dakhala al waqt idan lokaci ya shigo wa ta'akhkhara al adhanu kuma aka samu kiran sallar yayi jinkiri fa aw taqaddama al adhanu ko kuma kiran sallar ya gabata walam yadkhul al waqt lokaci bai shigo ba a iya samun wani ladanin yayi wahabi lokaci bai bai zo ya kiran sallah ko ba iya samu ana iya samu ko kuma kai kana ta jiran ladan shi ma gaba ɗaya ya gafala ko agogon sa ya buga mai shirme kana nan kai baka yi bude baki ba kana jiran ladani kuma lokaci ya riga ya shiga ina fata an gane to shi yasa sai malaki ta fal baqa wa alal asli huwa alwajib tsayawa akan asali a rana kwayata ta buya yi bude bakinka alfujir yake to daina cin abinci yace wannan ka tsaya akan asalin shine abin da yake wajibi fa hafaz hadha ka kiyaye wannan wata dabbarhu kuma ka lura da shi insha Allah sai mu tashi asahu.